tumki 917 na tabar wiwi kwatankwacin kilogram 812 ne aka kama a hannun wasu ƴan Niger uku dukkan su matasan da shekarun su basu wuce 30 ba dubon waɗannan masu safara ta cika ne a sakamakon wasu bayanan da hukumar yaki da fatocin miyagun ƙwayoyi ta tattara a garin Gaya dake iyakar Niger da Najeriya da jamhuriyar Benin ba wani abin da ke zama sabon salo masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara bi ta ruwa da zumar kewayewa ta shoshin bincike kamar yadda daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a kakakin hukumar ƴan sanda Dr. Abu Muntari ke ƙarin bayani lokacin gabatar da abubuwan da aka kama
masu samugan din tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Niger ne suka yi kuma tana biyo ta ruwa in ta fito daga Ghana in aka kawo ta na wurin bakin ruwa da sai masu fatawcin lata sai suna daukar ta da abin hawa babura ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka dan nan na kuma sai a koma ana raba ta ana watsa ta rabi a cikin Najeriya rabi kuma a cikin ƙasar mu
hukumar ƴan sanda na cewa gudunmuwar al'umma na da matukar tasiri a yunkurin murƙushin safarar miyagun ƙwari a wannan ƙasa inda yanzu haka ake fama da illolin wannan masifa
ita wannan ƙaya akasarin ta wadda ce za a shanyewa nan ne a cikin ƙasar mu shine ke nuna damuwar mu bisa kan abin da shafi samugar din ƙwaya a cikin ƙasar samu haukatar da mutane sace-sace mayagun ayyuka da mutum sha ƙwaya abin yawa gare shi yaro matashi na sha babba ta sha mace ta sha namiji ya sha saboda haka muna kira ga al'umma ta ƙara yin taka tsantsan kuma ta kawo mana gudunmuwa bisa kan aikin da muka yi na yau da gobe tana ba mu labari
Ali mai shigar da kara a kotun Yamai Shehu Musa ya ziyarci ofishin hukumar Dao Creatives domin jaddada goyon bayan hukumomi. Mai shari'a Zakariya Muhammadu na daga cikin mukarraban hukumomin shari'a.
Wannan ofishi fa yana bakin aiki tukuru domin ya kama duk wani ne irin wannan laifi domin a gurfanar da shi a gaban kotu. Kasar mu ta kasance hanya ce ko couloir de passage da ake ce a shan turanci na kwaya ita kuma kwaya kowa ya san illar ta a cikin al'umma sannan idan ba a yi bayani da miyagun kwayoyi lalle matasa ne ake nakasawa
wannan shine karo na biyu a ƙasa da mako guda da dubban masu fatocin miyagun kwayoyi ke cika a nan Niger domin a ranar Juma'a da ta gabata ma hukumar Okriti ta gabatar da wasu mutane tara da ta kama dauke da dubban ɗaruruwan kwayoyin da suka fito da su daga Najeriya zuwa Libya ratsawa ta biranen Maradi da Agadez ha kuma a wannan rana an gabatar da wani ɗan jihar Anambra da ya haɗiye kilogram 1.1 na hodar heroin a cikinsa da zumar shiga Algeria Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger